الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من رانا لاربا شابك ويغوت ذو القعدة هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا 1444 wanda ya dace da 7 ga watan 6 shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Za mu ci gaba da karatun littafin Al-Wasa'ilul Mutaqabbala ko Takhmisul Wasa'ilil Mutaqabbala wanda aka fi sani da ishiriniya. Wannan darasi shi ne darasi na 33. Za mu tashi a farkon shafi na 66. Ana fa'ala ahlil fada'ili fadluhu wa saddaqa minhu alqawla fil birri fi'luhu. فليس على الإطلاق في الخير مثله رؤوف الرحيم لا يكلف بذله ولا عفوه إبداء بؤس ولا أذل ولا عفوه إبداء بؤس ولا عذل إمام هدى لولاه ما عرف الهدى أتى والورى في الجهل قد بلغوا المدى فردهم بالعلم عن سبل الردى رحيب فناء الفضل والعدل والندى علي منار القدر والفخر والذكر له الظل لا يفنى ولا يتقلص وقد نال منه ظهر بهرام أخمص حبيب إلى رب البرية مخلص رفيع السجايا والعطايا مخصص بنورين قدسيين في السر والجهر. الفاظ هذه يكي تشيوى أنافع فضله فضله فللرمان زن الله صلى الله عليه وسلم أنافع ta tsere ma ala ahlil fada'ili akan ma abuta falaloli wato sune sauran annabawa da manzanni dukkanin su masu falala ne to amma falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anafa wato ta tsere ta yi kari da an ce anafa bi ma'ana zada wato ta yi kari sama ga ala ahlil fada'ili akan ma'abuta falaloli da dama daga cikin al-anbiya'u wal mursalun dukkanin su masu falala ne ashabul fada'ili ne to amma kuma idan ana magana falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tashi tana da kari akan tasu falaloli gaba daya. وفعله aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saddaqa minhu alqawla yana gazganta maganar sa tsakanin maganar annabi fil birri wajen aikin alkhairi da aikin sa to ba sa sabawa abinda ya fada shine zai aikata abinda ya aikata shine zai fada sabanin mu za a iya samu za ka ga mutum yayi aiki amma ko magana sada ba aikin sa ya saba ma abin da yake fada ko da malami ne abin da yake fada na aji tsoron Allah a zama masu takawa a kiyaye dokokin Allah to sai ka ga nashi aikin kuma ba haka bane to shi annabi sallallahu alaihi wasallama fi'luhu aikin sa wa saddaqa yana gazgantawa minhu daga gare shi alqaula zancen sa fil birri wajen aikin alkhairi in yace ayi kaza to kamin yace ayi sai ya fara aikatawa falaisa misluhu irin manzon Allah kwatankwacin sa falesa bai zama ba fil khalqi cikin halittu gaba ɗaya alal itilaki bisa wawaitawa ba tare da wani kaidi ba dukkanin halittu kakab to ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka to shi yasa yayi hadisi da dama kamar su ana sayyidu waladi adama annabi sallallahu alaihi wasallama yace ni ne shugaban banu adam gaba daya domin da cikin halittu to ba kamar banu adam to a banu adam din da suke dauke da mutane daban-daban manya masu falala da daraja to annabi yace ni ne shugaban su raufun manzon Allah mai tsananin rahama ne tausayi rahimun mai tsananin jinkai bazuluhu kyautar annabi sallallahu alaihi wasallama da yake baiwa mabukata to kyautar ta salayu kallifu ba ta kallafa ma mai roko ibda abu usin cewa sai ya bayyana da cewa shi mabukaci ne yana cikin talauci to kyautar annabi ba ta kallafa ma mabukaci ko maroki wai ya bayyana cewa shi talaka ne a annabi da zaran ya fahimci cewa kana da bukata to nan take zai dauko ya baka ba sai ka zo ka roka ba ba sai ka zo ka ce jama'a ina bukatar taimako a taimake ni ba to kyautar annabi ba ta kallafa ma mabukata haka sabanin mu sai haga mafi yawa wasu in ba an zo an roke su ba ko an nuna musu ana da bukata to ba za su iya ciro arzikin da Allah ya ba su su bai wa mabukata ba to shi annabi ba haka yake ba to shi yasa yace bazuluhu kyautar manzon Allah la yukallifu sai kai kasa ibda'a ba ibda'u ba ibda'a hamza din na ai mata abin nan tunda la yukallifu an ka ce ba la yukallafu ba inda an ce la yukallafu bazuluhu ibda'u to sai ibda'u din ya zama shi ya dace an gane ko amma ibda'a ne la yukallifu bazuluhu kyautarsa ba ta kallafa ma mabukaci ibda'a bu usin ya bayyana bukatarsa haka nan wala afuhu haka rangwamin manzon Allah la yukallifu baya kallafa ma mai laifi wala uzuri cewa ibda'a uzuri ya bayyana uzurinsa mana wai wanda yayi abin da ba daidai ba to afuwar manzon Allah ba ta dora mashi mai laifin sai ya zo ya bayyana uzurinsa wai ga dalilin da yake kaza ba kamin ma ya bayyana annabi ya yafe masa kamin ma ya zo ya bayyana cewa ai ga uzurinsa to annabi ya riga ya yafe masa sallallahu alaihi wasallama to shine wala afuhu haka rangwamin manzon Allah baya kallafa ma mai laifi yawa sai ka kaddara ibda'a uzuri ya bayyana uzurinsa da yasa ya saba shine ma'anar wala uzuri din Imam Hudan jagora ne na shari'a laulahu ba dan da manzon Allah ba ai ma'urifal huda da ba san shari'a ba wa zai san wani abu sallah ko azumi ko zakka atalwara annabi ya je mahalittu fil jahli suna halin duhu na jahilci kadi balagul mada kuma sun kai makwara cikin jahilci to a haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya sami larabawa a wannan lokaci sun kai gaya sun kai kololuwa wajen jahilci faraddahumu bil ilmi sai manzon Allah ya mayar da su bil ilmi da ilimi an subulir rada daga hanyoyi na halaka sai dora su akan hanyoyi na shari'a dan koyo shi jahilci jagora yake wa mai shi zuwa ga hanyoyi na halaka da bata akasin ilimi har koyo shi kuma ilimi yana shiryar da mai shine zuwa ga hanyoyi na shari'a rahibu annabi mai yalwar fina'il fadli farfajiyar falala mana in an ce al fina'u asali shine farfajiyar gida filin gida to manzon Allah mai yalwar fina'il fadli wato filina falala farfajiyar falala bi ma'ana falalarsa tana da fadin gaske wal adali haka manzon Allah mai yalwar wato adalci ne wannada da kuma kyauta waɗannan abubuwa guda uku to annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta da su kamar yadda muka faɗa al fadlu shine kawa mutum alkhairi ba tare da wani sabab ko dalili ba ba kai mai dan biki ba ko dan sakayya ko dan yayi ma wata hidima a kawai kai masa wal adli shi kuma adalci shine dora al'amari a inda ya dace annada shine kyauta aliyu manaril qadari manzan Allah mai daukakan manari hasumiya ta alqadari daraja da kima ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsololuwan daraja ne asalin manar shine wannan hasumiya ta masallaci da ake yi wanda da kamin a samu ci gaba na yin sufiku ladan yakan hawa samanta sai ya ainihin yi kiran sallah saboda sautin shi ya game inda ake bukata to kuma duk wani abu dai wanda zai zama wa alama to ana kiran sa da almanar can da larabawa to sukan kakkafa itatuwa ko duwar wasu haka a wanda za su zama shaida kan hanya to shi ma ana kira ne da manar haka symbol da ake kafawa a titi shi ma ana kira ne da manar wal fakhari haka manzon Allah mai daukakan hasumiyar alfahari ne wa zikiri da kuma ambato ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukaki ne shi yasa ko ina a cikin alqur'ani zaka ga ana ta ambaton annabi a cikin hadisi haka duk inda musulmi yake to zaka ga ambaton manzon Allah yana tashi lahu zillu annabi yana da wata irin inuwa yana nufin shari'a ita ce yayi isti'ara ta da lafazin zillu to annabi yana da inuwa ita ce shari'ar da yazo da ita la ya fana wannan inuwa ba ta karewa wala ya taqallasu kuma ba ta raguwa ana musulunci ba ya karewa haka kuma ba ya raguwa wa qad nala minhu ko wa qad haqiqa akhmasu cikin kafar annabi sallallahu alaihi wasallama nala ya samu minhu daga annabi zahara bayan baharama taurarun da ake kira da baharama shine lokacin da aka yi mai iraji da shi shi taurarun baharam ya daga cikin tauraru waɗanda suke suka kai kololuwa wajen daukaka a saman asararin samaniya to wai hatta wannan taurarun sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya taka bayan sa ya hau har zuwa samai bakwai sallallahu alaihi wasallama habibun annabi masoyi ne ila rabbil bariya zuwa ga mahalicin talikai mukhlisu annabi kuma mai tsarkake ayyukan sa ne saboda Allah rafi'us sajaya annabi mai daukakan dabi'u ne wal aqaya da kyaututtuka mukhassasu kuma annabi abun kebancewa ne binurai ne da haske guda biyu kudusiyai ne tsalkaka su hasken guda biyu tsalkaka ne guda biyu shine wato wanke zuciyarsa da an kai har sau biyu aka tsalkake zuciyar tasa to shine hasken aka sa mata haske kuma an yi haka har sau biyu to annabi dai an ka kebance da wannan fi sirri an yi mai haka a asirce shine lokacin da yana da kananan shekaru wal jahri kuma an yi haka a bayyane shine lokacin da wato yana da yawan shekaru eh saboda haka an yi haka lokacin Isra'i da Mi'raji haka kuma kamin haka wato kamin a bashi annabta kuma an yi li ummatihi fadlun ala kulli ummati fadlun pipi ko ya tabbata li ummatihi ga al'ummar sa ala kulli ummatin bisa kowace irin al'umma to al'umman manzon Allah ita ce mafificiya kamar da ya fada kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas to kaga nassi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ku ne mafificiyar al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas yasubu sayyibu rahmati girgije na rahama shine sayyibu to yasubu yana zubawa alaihim akan su minhu daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mana duk wata rahama da suke samu daga Allah subhanahu wa ta'ala dalilin aiku manzon Allah ne yawa rahama ta musulunci rahama ta komai to dalilin samu manzon Allah hatta wancan fifiko da suka samu haka ai dalilin manzon Allah ne kaga shi ma wannan fifiko rahama ne to yuzahzihu annabi yana gusar da yana nisantawa anhum daga wato al'umman nan tasa kulla karbin duk wani bakin ciki wa gummatin da duk wata damuwa boyayyen bakin ciki wanda ke makalewa cikin zuciya shi ake kira gumma riyadu ulumin dausayai na ilmomi ta hata suna karkashin wabil hadarin ismatin kariya da tsaro na Allah subhanahu wato wa ta'ala to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wani irin dausayai ne na ilmai wanda wa'annan dausayin sune hudandamu lambuna suke ta hata karkashin wabil ismatin hadari mai yawan ruwa na tsaro yana sauko mu wannan lambuna din to kamar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fanahika ya ishe ka min muznin daga giragizai fararen giragizai sune almuznu to ganin giragizai dake dauke da rahama farare fanahika wannan kade ya ishe ka wanahika ya ishe ka min zahari daga ainihin haske asalin zaharu shi kuma fure na fulawa to amma haske ake nufi anan ma'ana hasken da ke fitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga al'ummarsa wannan kade ya ishe ka laqad haqiqa asharaqat ayyamuhu kwanakin samuwar manzon Allah laqad haqiqa asharaqat sun yi haske wayannan kwanakin algurru farare bahjatan wajen kyau laqad haqiqa sana annabi ya kiyaye lil imani ga imani ko dan imani nafsan zatinsa wa muhujatan da kuma zuciyarsa wato ya tsare ransa ko gangar jikinsa haka kuma ya tsare zuciyarsa ita ce muhuja a dalilin imani laqad haqiqa sadda annabi ya toshe furjatan wata kusuwa min dunil fawahishi kuma bayan wato ayyuka wa'anda ba su da kyau alfashoshi ma'ana annabi duk wata kusuwa ta alfasha to ya rufe ta risalatuhu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aika shi lam tubqi hujjatan lil khalqi bata bar wata hujja ba ga talikai sai da aka yanke musu hanzari. Saboda haka risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana da duk wata hujja da za ta lazimta maka ka bi annabi, kai imani da shi, kai koyi da shi. Iza shuhubu, lokacin da tauraru lam tudrak, ko wato lokacin da ma ba a riske su ba, ba a same su ba, ba ma tauraron a lokacin. Fala shakka, babu ko kwankwanto, fil fajri, ko a cikin bayyana, alfijir in ya bayyana, babu kwankwanto. Ko kuma iza shuhubu, lokacin da taurari lam tudrak, ba a same su ba, to fala shakka fil fajri, babu kwankwanto kan cewa alfijir ya bayyana. Da ka duba ka ga baka ga tauraru ba, to alfijir ne ya bayyana, ma'ana hasken rana ne ya fara bayyana, shi yasa taurarin suka fara buya. Sama annabi ya daukaka, nahidan, yana mai zabura, fauqal buraqi, saman taguwan nan ta buraq, lisidratin, domin kaiwa zuwa ga magariya a buttukewa, lokacin mi'raji, sirai, al-isra wal mi'raj. Hiya lagayatu, kuma ita wannan sidratul muntaha ita ce wurin tukewa, al-quswa, mafi nisa, li anwari rahmati, li anwari hadarati, ga samun haske na halaran Allah, li anwari hadarati, ga samun haske na halaran Allah. To wannan magariya ce, da zaran halitta ta samu ta kai ga wannan magariyar, to duk wani haske na halara zai bayyana. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da aka ruwaito ya tabbatar da cewa magariyar tana dauke da launi-launi daban-daban na haske, wanda hasken ba abin da za a iya kwatanta shi da shi. Wa min qablu, kai kamin ma a samu wannan Isra'ila mi'raji, iz haqiqa qad haqiqa kana, ya kasance hussa an kebance shi bi tsuhuratin, da tsalki. Dama tun kamin ai al-Isra' da mi'raji din an tsalkake Annabi sallallahu alaihi wasallam, rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawwamar da ganinsa, ma'ana ya kafa ganinsa, bi fikratin, a dalilin tunani, muwayyadatin, ga ya can ƙasa, muwayyadatil ilhami, tunani wanda yake abin ƙarfafawa da ilhami, nayyarati sadari, sannan kuma tunanin da yake mai hasken ƙirji, mai hasken zuciya. To me ya faru? Fara'a, sai ka koma baya. Fara'a nan take sai annabi ya ga sirral guyubi, asirin al'amurra da aɓoye, ma'ana da Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kai shi a wannan wurare, to manzon Allah ya dawwamar da ganinsa, shine rana. Duk da a wata nuskan ana rubuta dana, ya kusanta dana, rana dana ya kusanta karuba, rana kuma shine ya dawwamar da kallonsa ga malakutullahi, da ya gani halittun Allah a wa'annan wurare. Sannan kuma aka yi daidai da kuma ga hankali, shine fikira, hankalin kuma an ƙarfafa shi tare da ilhami daga Allah, shine kin sama mutun shiriya a zuciya, wani nau'i ne na wahayi. Sannan kuma fikiran nan nayyarati sadari, mai hasken zuciya ce, ma'ana zuciya tana dauke, tunda fikira daga zuciya ne take halba ma kwakwalwa. To shi yasa abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani, saboda wannan dalilan bai samu wani canjin yanayi ba, sannan bai manta wani abu ba. To nan za mu kwana insha Allah, wani sati sai mu tashi baiti na gaba. Bin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa masa albarka. kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.